da yake jawabi a taron manema labarai. Kakakin hedikwatar rundunar sojojin Najeriya, Brigadier General John Agim, yace atisayen tseren bira, wato exercise Ayan Akpatuma, da aka yi a wasu daga cikin jihohin da ke tsakiyar Najeriya ya sami nasara sosai, duk da cewa sun rasa wasu daga cikin dakarunsu.
Kafin soja su a killing action, wasu soja su a wounded in action.
An kashe mana sojoji 13 a bakin aiki, yayin kuma da aka raunata ƙarin wasu guda 7. Shugabannin fararen hula sun taka rawa sosai wurin samun nasarar wannan atisaye. Amma abin bakin ciki yayin wannan atisaye, wasu hukumomi a jihar Taraba sun ki baiwa sojoji haɗin kai da goyon baya. Alal misali, shugaban karamar hukumar Takum ya ki haɗa kai da bataliya ta 93. Kazalika ya ingiza jama'a akan sojojin.
And he cited his people on many occasions to resist and confront the leader.
Kowane martani gwamnatin jihar Taraba za ta mayar? Mr. Anthony Damburam shine kwamishinan watsa labarai na jihar.
Wannan maganan ban san tushenta ba. Idan muka duba ai a ƴan kwanakin nan sai da hukumar legen asirin headquarter tsaron Najeriya ta bayyana cewa tana neman shugaban karamar hukumar Takum bisa wasu abubuwa da take zargin sa da shi. Kana ga wannan ba za shi ne daga cikin abubuwan da za ce kamar ba ku ba sa din kai ba. To da kuma ne meta kan ki ya gudo ya boya a government house ne. Gwamna bai an doka ta dauki mataki akan shi bane ko ya boya ina. Kamar a kwanan nan an ruwaito shi mai girma gwamna Dickson Darius Ishaku kamar yana kira ga mutane cewar su kare kansu suma saboda kamar bai gamsu da yadda sojoji suke aikin su ba. Wannan ba kamar za ce kamar rashin fahimta bane tsakanin ku da sojoji.
Sojoji fa hakkin su shine su kare lafiyarmu. To hada kai da gwamna don shine chief security officer na state. Ita gwamna bai samu wannan haɗin kai ba kam shi ne zai faɗa. Ba zai so a zo ana kashe jama'ansa. In yayi magana sai a zarge shi.
Kamar bai gamsu da aikin sojoji a jihar tasa ba.
To su yi aikin da zai gamsar da shi mana tun da shi ne chief security officer.
Yawa to takamaiman shi gwamna me yake so sojoji su yi?
Idan sun zo operation ko ma kan waye su bi wurin gwamna mana su ce kaza su sanar masa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.